sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da wannan lokaci da fatan ana shin hantsi lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muka sake dawowa a wani sabon shiri a daidai wannan lokaci. Yau Litinin 17 ga watan Afrilun shekarar 2023. To a cikin shirin namu yanzu za ku ji abin da shugabannin jam'iyyar APC ke cewa a jihohin Kebbi da Sokoto bayan nasarorin da jam'iyyar ta samu a zabukan da aka gudanar a ƙarshen makon da ya gabata.
Babu shakka duk mai bin al'amuran siyasa na wannan jiha da wannan ƙasa ya san irin babbasa da aka yi, na ganin cewa Allah ya ba da wannan nasara gare mu.
Muna kuma tafa da shirin zauren matasa wanda Nasir Adamu Alhikaya zai gabatar mana, sai kuma sharhin jaridun Najeriya da Babangida Jibril zai gabatar, da kuma tasirin azumin watan Ramadana. Amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Sakatare General na Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya yi Allah wadai da faɗan da aka kwashe kwanaki biyu ana yi tsakanin sojojin Sudan da dakarun sa kai da ya sanadin mutuwar mutane da dama, ciki har da ma'aikatan Majalisar Dinkin Duniya uku na Hukumar Abinci ta Duniya. Guterres, a cewar kakakinsa Stephane Dujarric, a wata sanarwa da ya fitar ya yi kakkausar suka kan kashe-kashen fararen hula da kuma jikkata su, ciki har da ma'aikatan Hukumar Abinci ta Duniya a arewacin Darfur, yayin da wasu biyu kuma suka ji munanan raunuka. Ya ƙara da cewa ya kamata a gurfanar da waɗanda ke da hannu a gaban kuliya ba tare da ɓata lokaci ba. Babban kwamitin likitocin Sudan masu fafutukar tabbatar da demokuraɗiyya ya ba da rahoton cewa an kashe fararen hula 56 da kuma mutuwar jami'an tsaro da dama, a cewar kamfanin dillancin labarai na Faransa. Mutuwar ma'aikatan Majalisar Ɗinkin Duniya uku ya ƙara adadin mace-macen zuwa 59. Wasu 'yan bindiga sun kai hari a wani ƙauye da ke arewa maso yammacin Najeriya, inda suka kashe akalla mutane 33, kamar yadda wani jami'in yankin ya faɗa jiya Lahadi. Fiye da gidaje 35 ne aka lalata a rikicin da ya ɓarke a garin Runji da ke jihar Kaduna, inji shugaban ƙaramar hukumar zangon Katab Francis Zimbo, inda aka yi kisan kiyashin. Zimbo ya bayar da adadin waɗanda suka mutu, amma hukumomin jihar ba su ce uffan ba kan adadin mutanen da suka mutu. Sojoji sun yi mummunar arangama da maharan, kuma har yanzu suna yankin, a cewar kwamishinan tsaron jihar Samuel Arwan. Kawo yanzu dai babu wata ƙungiya da ta ɗauki alhakin kashe-kashen. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya yaba da dangantaka da ke tsakanin ƙasarsa da ƙasar Sin a jiya Lahadi, ciki har da haɗin gwiwar soja, yayin da ya gana da ministan tsaron ƙasar Sin Li Shanfu a birnin Moscow. Putin ya bayyana a jawabin buɗe taron cewa ana samun ci gaba sosai wajen inganta hulɗa tsakanin ƙasashen a dukkan fannoni, kama daga tattalin arziki zuwa zamantakewa, al'adu da ilimi, da kuma ɓangarorin soji. Fadar Kremlin ta wallafa wani faifan bidiyo na taron wanda ke nuna Putin yana gaisawa da Li, sannan suka zauna a teburi ɗaya. Ministan tsaron Rasha Sergei Shoigu ma ya halarta. A makon da ya gabata ne sun ta sanar da ziyarar Li zuwa Moscow, inda ta ce zai gana da jami'an tsaro, amma ba ta ambaci ganawa da Putin ba. Shugaban China Xi Jinping ya gana da Putin a birnin Moscow a watan da ya gabata.
To nan gaba kaɗan Muhammad Hafiz Baballe zai sake dawowa da ƙarshen labaran duniyar. Amma kafin nan bari mu leƙa wannan rahoton. Wasu jagororin jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya na ganin nasarar da jam'iyyar ke ci gaba da samu a zaɓuɓɓukan da aka yi manuni ya ce akan kwarjini da take da shi, duk da yake wasu na ganin kamar ita ce ta jefa rayukan jama'a cikin kunci. Wadanda zuwa ne lokacin da jam'iyyar ta ƙara samun kujerar gwamna da 'yan majalisar dokokin tarayya. Daga Sokoto ga Muhammad Nasir da ƙarin bayani.
Bayan gwamnoni 15 da jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya ta samu daga cikin kujeri 28 da aka yi zaben su a ranar 18 ga watan Maris na wannan shekara, lokacin da aka ayyana jihohin Adamawa da Kebbi a zaman wadanda zaben su bai kammala ba. Yanzu zaben jihar Kebbi ya kammala kuma jam'iyyar APC ta kare kambenta, abin da ya kara yawan kujerun gwamnoni na jam'iyyar ta APC. Jami'an tattara sakamakon zabe a jihar Professor Yusuf Sa'idu shine ya ayyana Dr. Nasiru Idris Kauran Gwandu a zaman wanda ya lashe zaben.
Shi candidate na APC Dr. Nasiru Idris ya samu kuriyu 409,225 wanda ya sa ya aka ayyana shi cewa shi ya ci wannan zabe.
Zaben dan gwamnan ya nuna azamarsa ta ciyar da jihar Kebbi gaba.
Sai gama jihar Kebbi mu jaddada muku cewa gwamnati kuce, kuma insha Allah gwamnati za ta yi muku adalci. Zauna kuma za mu nemi shawarwari daga al'ummar jihar Kebbi da suka nuna muna da kauna a kama a yi tahiya tare domin a ciyar da jiha gaba.
A ɗayan ɓangaren kuwa wanda ya zo na biyu a zaben, Manjo Janar Aminu Bande mai ritaya, ya ta'allaka nasarar da jam'iyyar APC ta samu ga bita da kulli da tursasawa jama'a da gwamnati mai ci ta yi.
To akwai wani kira da nake son in yi ga wannan shugabanni na jiha masu Allah waɗanda Allah ya ba mulki na jiha ne waɗanda suke bisa gado, ba waɗannan da suka shigo ba ko za su shigo kamin mu ƙarasa shari'ar mu. Wanda yake bisa gado Allah ya azami shi haƙƙi na shi wa kowa adalci, da wanda dan jam'iyyar shi da wanda ba dan jam'iyyar shi ba, mai girma gwamna ya sani cewa Allah zai tambaye shi adalcin da ya wa mutanen Kebbi.
A jihar Sokoto wadda ke makwabtaka da jihar ta Kebbi duk a arewa maso yammacin Najeriya, jam'iyyar APC ta lashe zabukan da aka kammala na 'yan majalisar dattawa 2 daga cikin 3 da kuma 'yan majalisar wakilai 8 daga cikin 11. Jagoran jam'iyyar a jihar kuma shugaban kwamitin tsaro na majalisar dattawan Najeriya Sanata Aliyu Maga takardawa mako ya ce Allah ne ya baiwa jam'iyyar nasara, amma kuma alama ce mai nuna kwarjini da jam'iyyar ke da ga idanun 'yan Najeriya.
Na APC kamar da tun farko tsari haka yana gaba ta gaskiya mata amana tsakanin jam'iyyu daban-daban suka haɗa kai suka yi wani kawo da APC. Abinda Adam mamaki da yawa sun san kuma cikin PDP ne kullum da sai su bar tausayi da su muka yi addu'o'i da Allah su karfi ya karya ta yi ba su musamman da san kuma ce to sai musamman sa wargi da Allah kenan. Babu kira kuma na kowa na alƙawari na jiha ko na kowa na daban, amma Allah iko da ya ɗauki jiha gaba ɗaya mai sauwar gari ba mu gona da mace 20 cikin 30 misali ya takwas ce shaɗe santa biyu ce uku kasa Allah ɗaya kayaku ba jama'a sun nuna cewa suna da amma suna kura da mu wasu amince da mu wasu na mana fata alheri.
Gwamnan jihar Aminu Wazir Tambol wanda kuma shine babban darakta na yakuwar neman zaben nan takarar shugaban kasa na jam'iyyar PDP ya ce lashe zaben sanata da yayi a mazabar Sokoto ta Kudu ya nuna a fili cewa Allah ne ke yi ba wani ba.
Babu shakka duk mai bin al'amuran siyasa na wannan jiha da wannan kasa ya san irin fafasa da aka yi na ganin cewa Allah ya bada wannan nasara gare mu, da kuma hoɓasa wanda waɗanda ba su haka ta kasance ba suka yi, amma duk da haka Allah ya yi kunshi.
Yanzu dai an kammala zaɓuka a kusan dukkanin jihohin Najeriya, inda ake jiran lokutan karɓar ragamar mulki da kuma yi wa jama'a hidima. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga Hafiz ya dawo da ƙarshen labaran duniyar.
Biyo bayan rudani da ya biyo bayan sake zaben gwamna a jihar Adamawa da ke Najeriya, inda wani faifan bidiyo da aka yi zargin babban jami'in tsaro ne na DSS ne a hannun 'yan dabar siyasa suna cin zarafinsa. Hedkwatar hukumar ta DSS ta ce ta kaddamar da bincike kan wannan lamari. Daga Abuja ga rahoton da Hassan Maina kaina ya haɗa mana.
Kakakin hukumar DSS a Najeriya, Dr. Peter Afunyaya, a sanarwar da ya aiko mana na cewar tuni sun fara bincike domin sanin musababin abin da ya faru. Mai bincike kan sha'anin tsaro Dr. Kabiru Adamu na cewa wannan fa babbar magana ce.
Abubuwan da ke faruwa a jihar Adamawa ababe ne masu tayar da hankali, wanda kuma bangarori da yawa sun yi abin da ya saba ma doka, daga jami'in hukumar zabe da kuma waɗansu jami'an tsaro. Kamata ya yi takatsantsan a yi bincike na ƙud da ƙud
Dr. Hassan Gimba Ahmad kwararre ne kan sha'anin siyasar Arewa maso gabashin Najeriya.
Wannan Adamawan kuma sai yazo ya zamanto abinda ma ba a taba zaton zai zama haka ba. Misali commissioner zabe dai ba hurminsa bane zo ya fadi wanda ya ci zabe. Sai muka zo muka gani ya faru. Kuma ga jami'an sanda tare da shi yana ba shi kariya. Ga kuma shi wannan jami'in DSS din an dauko shi shi ma an ci zarafinsa. Amina ce shi ya je kama wancan ne domin an ce sun karbi kudi yana magana wajen biliyan 2 abun ba dadi.
Masanin kimiyyar siyasa a Jami'ar Abuja Dr. Abubakar Umar Kare na mai cewar wannan al'amari ya dore masa kai.
Shi wannan al'amari yana da daurar kai kwarai da gaske saboda ana maganan babban jami'i na tsaro sai gashi a hannun ɗan daban siyasa sun kewaye shi suna ba shi kashi ana mai tambayoyi sannan a cikin abubuwan da yake faɗa shi ne cewa an haɗa baki da shi da wasu domin a yi maguɗin zaɓe an ci an ba da maguɗin kuɗaɗe kuma biliyoyi. Wannan abu yana da daurar kai kwarai da gaske. Domin shi wannan zaɓe na Adamawa dai za a iya cewa tun bai tafasa ba ya ƙone kuma ana zarge-zarge akan cewa akwai waɗansu gaggan jami'an gwamnati da haɗin kan waɗansu jami'an hukumar zaɓe suna so su murɗa zaɓen jihar Adamawa.
Domin jin ɓangaren hukumar zaɓen Najeriya kakakin hukumar Zainab Aminu ta ce min baccin sanarwar da suka fitar tun farko a halin yanzu ba za su ƙara cewa komai akan wannan batu ba. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Maina Kaina da Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 3 dare ne da minti 12, 8 na safe kenan da minti 12 a Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, a Ghana kuma 7 ne na safe da minti 12. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49, 60 da kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Kazalika a kodiyoshe muna nan a shafin mu na voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu ga shirin zauren matasa.
Zauren matasa. Masu sauraro barkamu da dawowa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke tabbawan da ke ciwo matasan tuwa kwarya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya hada da yaki da jahilci, shan miyagun kwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. Shirin zauren matasa na VOA har yanzu yana garin Nima da ke yankin babban birnin kasar Ghana, wato Accra, inda wakilin mu Ridwan Mukhtar Abbas ya tara matasa ya zanta da su inda suka tattauna kan kalubalen da ke fuskantar matasan garin. Nima dai matattara ce ta kabilu daban-daban na Afirka. Matasa kai tsaye, ku biyo ni mu shiga zauren.
Wasu ababa da yawa da ke aukuwa cikin Nima ba mu a chief cikin Ghana nan duka ina fitowa ga sarakanmu ne. Don sarakanmu in suka tashi suka siya kan kafansu mu ma za mu mara musu baya. Ba inda za su gaya mana mu shiga ba mu shiga. Shi yasa sarakanmu ke ba su ankuri su tashi da kishin Nima. Su fito su kira mu yan bayan mu ma mu mara musu baya. Shi yasa demonstration yanzu in Allah ya da. Muke niya za mu yi kuma insha Allah za mu yi ta. Kuma muka yi ta in ba zo ba za mu kuma koma mu yi. Za mu ta yi ne a ranar za zo a yi muna abinda muke nema cikin Nima. Shi yasa zance da nake da shi kana yi.
Sura na Zakariya Gulu. To magana danki da shin danki so yi ne. Shine bacin rodo mu. First muna kan shodo ku au. Daga baya sai zama Futa Street. To wannan rodun nan tun rollis nan e kamata a develop muna da shi eje street har bakin gota aka kiro masu gidaje Nima duka local governments ka zo aka yi batun wannan bai wek ba har yau shi sai ya bari road na most of road na guda layout guda kawai ke ta road na ga na yake shiga highway shi sai always na ina ba traffic na block kan Futter Street na sosai shi sai wani lokaci kamar vote na kira MP direct na tambaye shi domin ai kamar za a fasa road ga har yau mu muke ciki lokacin da muka zauna na ai kamar 39 houses kawai za a leak tuje kudin duka yazo amma cikin me yake sai ban wani answer to answer dai ba zan fadi ba don ana cikin politics shi za ni ina appeal ma government yi kokari former Odukwa road da yau isan Futter Street na cire mu na shi har gutter don lane na wuri na azuwa fofowa ke gutter also batun traffic da wasu abu ya muna sauki sai dinga shi za ni ma magana na kina assalamu alaikum
Assalamu alaikum. Sunana Aule Toloba, Assemblyman Nima West. Sunana Aule Toloba, Assemblyman Nima West, Electoral Area. Gaskiya na ji dadin program ga. Program na makai mu insha Allah, kuma amfani mu ne. Kuma na zo na iska ana batun roads. Kuma batun roads na abin da na sani kada as Assemblyman din. Gaskiya abin da kamata kowanne Electoral Area yi. Ai mai wannan asphalt road na mu as assemblyman ni man duka mun yi kuma ada electoral area na kuma sunan suka yi aka approve musu amma as speaker right na mu da kan muna cikin worried kaman me yasa ni ma namu har yanzu ba ya yi ba don abin da ya kamata ai ma ai waso north aka suka yi aka ba su wannan opportunity shi no mu mun kai yasa ba abin da mu za mu understand kamar me yasa ba yi muna anyan ba do a minista yanzu muke wannan magana kowa so concern in ka je wurare da yawa especially ka je central Iwaso north su duka ne ba su muni kana ga an jara wurin fine sai nan ganga har yanzu ka duba police mu assembly mai ina muna nauyi ma mu yi musu magana domin sun yi ankuri ya wuce to extend do me yasa nake wannan magana don yau aka mun zama several minutes kan wannan anya mun zama da ita opinion leader mu muka zama da manyan unguwa da opinion leaders mu kan batun anyan gano mun bi local government duka har yanzu ba mu gande way forward ba yasa mu da yanzu da muna nan ne komai matasan ni ma da su tashi kan towards wannan program we are ready to follow them do at the end of the day interest ni ma muke so do at the end na interest in nima muke so don kowa dai zo control nima kowa zai zo lead nima in ba mutumin nima bane bai san ciwo nima ka gane ko yasa mun da muke cikin nima na yau aka in na duba kan hanyar nan duka as assemblyman wallahi ban jin dadi sai ban tiya shi kaman ba abinda alkawarin da ada police mu suka yi aka yi musu shi no mu muka yi to why not namu yasa magana da ke cikin nima na support matasan da ke tashiwa yanzu nan yanzu ko me za a yi kan batun anya na we are ready to support them if some of us are not ready but we kuma ni I'm ready to support them anywhere for the interest of our community shi sa magana da ke ciki kadan nake da shi kenan Allah ya muna
assalamu alaikum sunana Alhassan Muhammad lakamin da kowa ya sani suna shine uluma abin da ke ci muna to a koriya ne ba Assemblyman ya yi wani magana da zai yanzu ne ya mun dadi ya taba mini hati na fa sosai da ban so yi magana ba amma tunda Assemblyman ya kawo mana wanga jawabi a wurin zaman mu mintin ga ina rokan sarakan nima duka manyan nima duka inda iri wanga ciwo ne ke damu mu a cikin ungwannan mu nima dan Allah sarakai so muna ankuri su zo to our aid mu matasan nima muna neman gyara sosai cikin nima da dadewa nima ya bata da dadewa an yi nima ta tashi ta tsaya da sunan sa an kasa shi yasa ni ina yi masarakan mu don sarakan su ne masu unguwa don ba kai ka shigo unguwa ba yi da sarakai ba an dai sarakai sun tashi da assemblymen sun tashi wallahi youth ko ina zaje an je kuma da lafiya a sokki da abin da ake neman cikin nima kagan youth bai yi tashi da kwazonsa ya ce za shi yi abin da ran shi ke so, ba da sani sarki ba, ba da sani assemblyman ba, ba da sani MP ba. Su ne manya a cikin nema, shi yasa su yi hankuri. Ba mu so abin da zai kawo tashin hankali a ce matasa ɗan nema sun tashi suna rena manya cikin unguwanni, ya kawo mana damuwa. Kuma ina kuma kara fadi, youth a ringa tausa zuciya, a ringa tausa zuciya tunda akwai leadership. Ko me za yi duka inda leadership bai baka anya ba, in ka fitan kai wani abun da zai kawo tashin hankali ma leadership makanka ne. Don akwai dokoki da yawa, kan mu taka dokoki da bai kamata mu je mu taka ba, kamar yadda suke magana rodin mu, gaskiya ne. Facilitating toilets, facilitating hospital, facilitating school. Na karanta da matasa yara da za su taso bayan gobe mu ba mu nan, su ma za su tsaya su taimaka ma nima, nima ya samu suna. Shi yasa muna rokan sarakanmu, su yi muna hankuri, su yi muna hankuri fa muna rokan su. Shi yasa ni na magana na duka kenan. Nagode.
Sunana Tugbi Abdulrazak Mawuko, sarki musulma Yagbawa, amma ban tsaya wurin ba. Sarauta na ya kai ga Yagbawa baki daya, ba wai she musulma Yagbawa ba. Aha, abinda yasa na fada, abinda yasa na wannan magana. Da aka bani sarauta, mutane na Yagbawa sun biyo ni. Wato na deal da musulmai suka dai su na ya zanyi da su, don su ma ba su da sarki. Ya zai da su to she na gama duka gaba daya a takaice dai wannan da suka hassasa wanga taro wallahi alle musu albarka, alle musu albarka.
Matasa ku dakata anan makon gobe in Allah ya kai mu za mu daura. A madadin wakilin mu a Ghana Ridwan Muktar Abbas da muryar Amurka da ta dauki nauyin kawo muku shirin, ni Nasiru Adamu Elhikaya da na shirya kuma na gabatar ke cewa sai mun gamu a wani makon. Wassalamu alaikum.
Madalla yanzu kuma sai sharhin jaridin Najeriya.
Zan fara sharhin jaridin ne da jaridar Premium Times, daya daga cikin manyan labaranta ya maida hankali ne game da dambarwar zabe da aka shiga a jihar Adamawa bayan da kwamishinan zabe a jihar ya ayyana sanata Aishatu Dahiru a matsayin wanda ta lashe zaben gwamna a jihar ta Adamawa. Kana kuma daga bisani hukumar zabe ta kasa da ke Abuja ta ce bata amince da sanarwar da kwamishinan zabe a jihar ta Adamawa ya bayar ba. Wata sanarwa da hukumar zabe ta fitar ta hannun Festus Okoye na cewa kwamishinan zaɓe a jihar Adamawa ya karya wasu dokokin hukumar zaɓen na faɗin sakamakon zaɓe, don haka an dakatar da bayyana sakamakon zaɓen tare kuma da aikewa da sammaci ga kwamishinan hukumar zaɓen da ya gurfana a shalkwatan hukumar zaɓe da ke Abuja. Sai kuma jaridar Vanguard inda ita ma ta maida hankali game da zaɓukan da aka gudanar na ƙarshen mako, inda kuma ta bayyana cewa hukumar zaɓe a jihar Kebbi saɓanin abin da ya faru a jihar ta Adamawa ta amince da ayyana ɗan takarar jam'iyyar APC Dr. Nasir Idris a matsayin wanda ya lashe zaben gwamna a jihar ta Kebbi daga jam'iyyar APC, a inda ɗan jam'iyyar PDP General Aminu Bande Murabus ke biye masa. Kodayake a nan ma jam'iyyar PDP ta yi watsi da sakamakon zaben. Sai kuma jaridar Sahara Reporters ɗaya daga cikin manyan labaran tana cewa kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama a Najeriya sun yi Allah wajen rai dangane da hukuncin da aka zartar kan wasu 'yan jarida guda biyu bisa rahotannin da suka bayar game da wasu ma'aikata da ke aiki a gonan tsoho gwamnan babban bankin Najeriya da ke jihar Kwara. 'Yan jaridun dai sun hada da Gidado Yushewu da Alfred Olifemi da ke aiki da jaridar News Digest. A watan Fabrairu ne dai wani alkalin majistare Adam Salihu Muhammad ya samu 'yan jarida da laifi na buga labarin batanci akan wasu ma'aikata na wancan kamfani, inda kuma ya yanke musu hukuncin
daurin watanni 5 a gidan maza ko kuma su biya taron naira 100,000 ko wannan su dan take dai yan jaridan aka bayyana cewa suka biya taron domin kaucewa zaman gidan yari to sai dai kuma kungiyar kare haƙin bil adam sai Allah wa dare da wannan hukunci inda suka bayyana shi a matsayin take-take na cin zarafin yan jaridu da kuma har walwala ko bayyana albarkacin jama'a sai kuma jaridar Daily Trust daya daga cikin manyan labaran da na cewa yanzu haka hukumar tsaron cikin gida wato DSS ta bayyana cewa ta kaddamar da wani bincike domin gano waɗanda suka ci zarafin daya daga cikin manyan jami'anta a jihar Adamawa tuni dai wani faifan bidiyo ya karata Najeriya inda kuma aka nuno wasu ƴan bangar siyasa na lakadawa daya daga cikin manyan jami'an hukumar tsaron cikin gidan kashi labaran da hukumar tsaron cikin gidan ta ce ko kadan ba za ta lamunci wannan karya doka da oda da aka yi a jihar ta Adamawan ba karshen sharhin jaridin kenan a huta lafiya
kuma da yanzu kuma sai tasirin azumin watan Ramadana
sunana Mansur Muallim Ahmad Maiwazi da magaram Niger akwai hadisi na Abu Huraira wanda aka amso shi hadisi ne sahihi yace watan azumi in ya kama ana rige kohohi na wuta kuma ana bude kohohi na aljanna ana daddarme shaydani kenan a wannan wata mai farala babban abin da ya dace mu matasa mu kokari mu samu faralar da take cikin wannan wata mai albarka kamar matasa maza da mata kuma babban abin da ya dacewa ga mata ya zamanto siyita sanya tufa wanda za ta sirce al'aurarsu a cikin wannan wata mai albarka dan in ita ta kame kanta kuma ta bar jikinta a tsareci tana iya halbal wani abu sa wannan tsarecin nata in muka kula da wata aya ta alqur'ani da Allah yake ce mana ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihin kenan muka kula da wannan ayal tana nuna mana matasa maza da mata ya dace su sa hijabi wanda zai suturce jikinsu dan kai ya zamanto fitina ga sauran al'umma wannan shine muke ganin abin da yake dacewa ga su mata kuma namiji shi kuma ya rumtsi idan shi da yawan kallakalle hatta da salula wannan a wannan wata yana da kyau mutun ya kiyaye kallakalle wanda ba su dace ba a cikin wannan wata mai albarka da sauran kallakalle wanda ba su da fa'ida kuma da yawan haduwa maza da mata inda ba muharramai bane ba bai dace ba a wannan wata mai albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
to kafin mu karkare shirin ga labaran duniya a takeice
Sakatare General na Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres yayi Allah wadai da fadan da aka kwashe kwanaki biyu yana yi tsakanin sojojin Sudan da dakarun sa kai da ya sanadin mutuwar mutane da dama ci har da ma'aikatan Majalisar Dinkin Duniya uku na hukumar abinci ta duniya Guterres a cewar kakakin sa Stephen Dujarric a wata sanarwa da ya fitar yayi kakkausar suka kan kashe-kashen fararen hula da kuma jikkata su ci har da ma'aikatan hukumar abinci ta duniya a arewacin Darfur yayin da wasu biyu kuma suka ji munanan raunuka ya kara da cewa ya kamata a gurfanar da waɗanda ke da hannu a gaban kuliya ba tare da ɓata lokaci ba wasu ƴan bindiga sun kai hari a wani ƙauye da ke arewa maso yammacin Najeriya inda suka kashe akalla mutane 33 kamar yadda wani jami'in yankin ya faɗa jiya Lahadi fiye da gidaje 35 ne aka lalata a rikicin da ya barke a garin Runji da ke jihar Kaduna inji shugaban karamar hukumar zangon Katab Francis Zimbo inda aka yi kisan kiyashin Zimbo ya bayar da adadin waɗanda suka mutu amma hukumomin jihar ba su ce uffan ba kan adadin mutanen da suka mutu
masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a shirin namu na hantsi sai kuma can da rana idan Allah ya kai mu za a ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin watan da misalin karfe 4 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi karfe 3 kenan agogon Ghana kada ku manta a duk lokacin da kuke so za ku iya zuwa shafinmu na voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata kazalika za a iya lekawa shafukanmu na internet wato Facebook, Twitter da Instagram domin samun labari da dumu-dumunsu yanzu kan a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ta ni gabatarwa da kuma Solomon Abu da hada mana shirin sai injinan mu Carlos Stalin ni Mahmud Lalo nake cewa a wuni lafiya.